Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 9 ga watan Afrilun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka da ke jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta sun horar da wasu 'yan mata a Damagaram. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin 'yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. Kafafen yaɗa labaran Amurka da dama sun bayar da rahoto jiya Litinin mai cewa shugaba Trump ya umarci muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da ya salami shugaban sashin 'yan sandan ciki ɗin Randolph Ellis, wanda Trump ɗin ne da kansa ya naɗa shi kuma ya kasance kan wannan matsayin na tsawon shekaru biyu. Babu wani bayani ga jama'a game da dalilin sallamarsa. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta ce Ellis a ta bakinta ya yi aiki sosai a wannan sashin na tsawon shekaru biyu, kuma shugaban ƙasa yana mai cike da godiya gare shi saboda tsawon shekaru 40 da ya kwashi yana bauta ma ƙasar, nan gaba kaɗan zai bar ofis ɗin. Ta ce shugaba Trump ya gabatar da sunan James Murray, wanda daɗaɗɗen ɗan sandan ciki ne, a matsayin wanda zai zama sabon shugaban sashin daga watan gobe. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin ISIS, wanda ya haɗa da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya na shirin gabatar da wata buƙata ga alƙali ta a hana beli ma mutumin mai suna Randall Henry, ɗan shekaru 28 da haihuwa da ke unguwar Germantown ta jihar Maryland, a yayin gurfanar da shi a kotu a yau ɗin nan Talata. Za su kafa hujja da cewa Mr. Henry na iya zama barazana ga al'umma idan ya shiga jirgin sama. Masu gabatar da ƙarar sun yi zargin cewa Henry ya sato wata motar ɗaukar kaya daga wani rukunin kantunan da ke wajen birnin Washington a watan jiya, ya yi ta tuka motar yana neman mutanen da zai markaɗe. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin Libya sun rufe filin jirgin sama ɗaya tilo da ake amfani da shi a Tripoli bayan wani harin da aka kai da jirgin sama jiya Litinin, a yayin da ake ci gaba da fafatawa kan iko da birnin na Tripoli tsakanin ɓangarorin mayaƙa biyu da ke gaba da juna. Jami'an tsaro da ke filin jirgin sama Matiga da ke gabashin babban birnin ƙasar ta Libya sun ce zuwa yanzu dai babu wani sashi da ya ɗau alhakin kai harin, wanda ya ɓarraka hanyar da jirage ke gudu a kai amma bai raunata kowa ba. Dakarun da ke biyayya ga gwamnatin wato kwamandan soji janar Khalifa Haftar sun ci gaba da dannawa da niyyar ƙwace babban birnin ƙasar. Prime Minister Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya Fayez Sarraj ya kira matakin na janar Haftar yunkurin juyin mulki. Da alamar dai Haftar da dakarunsa sun kafu sosai a bayan garin Tripoli. To amma Sarraj ya ce a shirye sojojin ƙasar suke su tunkare su. Wani harin da aka kai a wajen Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka uku da wani ɗan kwangila shi ma ba Amurki, a cewar rundunar sojin Amurka. Ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin ɗaukar nauyin harin na jiya Litinin. Mai magana da yawun gamayyar sojin Amurka da Afghanistan, Kanar David Butler, ya gaya muryar Amurka cewa wata mota shaƙe da bom ce ta tarwatse daura da wata tawagar motocin sintiri a kusa da sansanin sojin Bagram, wanda shine sansanin sojin Amurka mafi girma a ƙasar. Sansanin na da tazarar kilomita 50 arewa da birnin Kabul. Sojojin Amurka sun kwashi wasu sojojin kuma na Amurka guda uku da suka ji raunuka suka kai su asibiti. Amma Butler ya ce yanzu halin da ake ciki sojojin uku suna samun sauki. Ofishin da ke kula da ƴan wato ofishin da ke kula da ƴancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai fargabar yuwar an kashe ɗimbin musulmi ƴan kabilar Rohingya a wani harin da jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin Myanmar ya kai a makon jiya, sabanin adadin da aka bayar na cewa mutane bakwai ne. Mai magana da yawun babban kwamishina mai kula da harkokin ƴancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Rabina Shamdasani, ta ce yanzu muna samun rahotanni da ke nuna cewa da alamar adadin ya fi haka sosai. Mun samu wasu rahotannin da ba mu tantance ba da ke nuna cewa adadin ya kai ma 30. Wasu mazauna ƙauyen Batudan sun ce wani jirgin sama mai saukar ungulu na soji ne ya kai hari kan wani gungun ƴan kabilar Rohingya waɗanda ke tare itacen gora ranar Alhamis. A karin farko, Amurka za ta ayyana wani ɓangare na gwamnatin wata ƙasa a matsayin ƙungiyar ta'addanci, inda wannan matakin zai shafi rundunar juyin juyi halin Iran, wadda wannan rukunin ne ɓangaren tsaro mafi ƙarfi a gwamnatin jamhuriyar Islama ta Iran. Wannan matakin wanda ba a taɓa ɗaukar irinsa ba, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ke jagoranta, ya biyo bayan la'akari da cewa Iran ba kawai ƙasa ce mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci ba, amma rundunar ta juyin juya halin Iran na taka rawa kai tsaye a harkokin ta'addanci da bayar da kuɗin aikatawa da kuma yaɗa manufofin ta'addanci a matsayin hanyar raya manufofinta, a cewar shugaba Donald Trump a wata rubutacciyar takarda. Ya ƙara da cewa rundunar ta juyin juya hali ita ce kafar da gwamnatin Iran ke amfani da ita wajen bayar da umarni da kuma aiwatar da harkokin ta'addanci a matakin ƙasa da ƙasa. Ƙasar Iran ta maida martani jiya Litinin ta wajen sa sunan rundunar sojin Amurka cikin jerin sunayen waɗanda ta ayyana a matsayin ‘yan ta'adda, tun da farko Manjo Janar Muhammad Ali Jafari na rundunar ta sojin Iran ya yi gargaɗin cewa sojojin Amurka da ke gabar ta tsakiya ba za su samu natsuwa ba muddin gwamnatin wato Trump ta ɗau wannan matakin kan rundunar juyin juya halin Iran.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta da take horar da mata kan yadda za su kafa masana'antu da kuma horon harkokin ƙwallon ƙafar mata, ta ba wasu mata da ‘yan mata horo a Damagaram. Ga wakiliyanmu Tamar Abari da cikakken rahoton daga Damagaram.
Cynthia Fabi ita ce daraktan gidan raya al'adun ƙasar Amurka a Nijar, ta ce hulɗar su na Nijar ba tun yau take ba.
USAID investira plus de 110 millions de dollars dans la région Zaire au cours de 5 prochaines années dans des programmes d'agriculture et de résilience.
Hukumar bunƙasa ci gaban ƙasashe USAID ta zaɓi jihar Damagaram don tallafa ma al'umma, inda za ta zuba fiye da miliyan 110 na dala Amurka a shekaru biyar masu zuwa a fannin noma da sauran ayyuka. Amurka tana ba harkar kafa masana'antu muhimmanci, wanda shi ne zai haɓaka tattalin arziki. Mata kuma su ne gimshikin da za su taka rawa a harkar tattalin arzikin na jihar Damagaram.
On 2017,
Nurture Program de Leadership Sportif a formé 400 filles à travers le Niger.
Shekara ta 2017 wannan tsari ya hori mata 400 a Niger.
Les États-Unis soutiennent également les femmes entrepreneurs et organisent des ateliers pour les aider à développer leurs entreprises.
Amurka tana tallafa ma mata masu masana'antu ta hanyar ba su horo don su inganta sana'arsu.
L'ambassade of Egomont de nombreux programmes d'échange passionnant qui permettent aux étudiants et aux professionnels d'apprendre des autres aux États-Unis.
Ofishin jakadancin na Amurka kuma yana ba dalibai damar samun gurbin karatu a kasar ta Amurka. Madam Assalama Grema ita ce shugabar kwamitin kungiyar ci gaban ƴan mata ta bayyana dalilin su kamar haka.
Dalilinmu shine ni da ke president kin comité de jeunes leaders mu kokowa mu dai mu gani iya mata sun ci gaba saboda ni saboda bambanci da muka kula da shi bisa kan karatu bisa kan horo da bambanci da suke rayuwar shi tsakanin su da iya maza amma sai da zitaci ne suka taimaka muna kuma suka zo tare da mu yadda da abubuwan da muke yi bisa kan horon iya mata yau suka zo tare da mu har zangar da mu taimaka ma iya mata na jihar Zaria.
Su ma dai ƴan matan da aka ba horon sun gamsu.
Malher Umar Mamma, wannan horo gaskiya mun ji daɗin shi. Bisa kan yadda mace za ta yi ta ɗora sana'arta ta kanta da kuma idan abin ya ɗore ta samu tallafi a wani guri.
Fatima Lawali, gaskiya wannan horo ya yi kyau kuma mun ji daɗi sosai-sosai kuma kanmu ya waye a kan abubuwan da suka faɗi
mana.
Kan mutum yana iya bude kungiya tashi kuma sana'antarka kana iya kirkira taka ta kanka bisa kwallo ka abinda kai niyyar yin abinda zaka sarrafa ka gudda shi waje dan mu samu mu mata mu samu karuwa da yawa.
Dr. Bashir Sabo babban magajin gari na da'irar da magaran yayi bayani game da yarjejeniyar da suka sawa hannu
muka zo muka karasa hannu bisa kan wannan dan a karafa zumunci kuma a karfafa ma matasa halin da zasu zo su koyi aiki wannan abu ne mai muhimmanci.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Some fight to settle, okay. But let them know that they come across.
Madalla. Ga Baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba.
Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Wannan shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen hirar da ya faro da Isa Ali na wata kungiya ta Vision for Alternative Development VAD a takaice akan wasu munanan hatsarin motoci guda biyu da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a rana daya, lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar Ghana, kuma gwamnati na daukan ƙarin matakai domin dakile yawan hatsarin a kasar. Isa Ali ya ci gaba da bayaninsa ne akan matakan da hukumar Road Safety ta Ghana take dauka, yana mai cewa
akwai wani na'uran da ake ce speed gun kina bindigan da wasu ba bindigan halbawa bane, yana nan dai alama kaman bindiga ne, inda mota na gudu in an ka nuna an ka ji buga yana iya ya gwada ma yan sanda irin gudun da wannan mota
ke, wato na'uran da ke tantance gudun da direba ke yi da mota kina
ke yi kenan. So ko ma yan ko dan sanda na nisa gaskiya ya buga wannan na'urar zai iya ya gane irin gudun da motoci wannan mota ke yi. Gaskiya masala ne sosai da ba mu duba ba, don ka duba in ka duba yanda statistics ke tafiya yana nuna cewa kaman gaskiya shirin da ake yi a duba yanda za a yi a rage, sai mu ce a rage hasari kan accident na hasari kan hanya, gaskiya ba ragewa yake yi ba karuwa take yi.
To ka san Ghana na da wata al'ada da abu ta da abu ya faru yanzu ne sai ka ji kowa na magana gwamnati na fitar da mataki da sauransu, to amma kuma da an kwana biyu sai ka ji magana ta je ta kwanta. Kana ganin waɗannan matakan da gwamnati take dauka za a iya a ci gaba a aiwatar da su?
Kaga magana da kai gaskiya ne, wani lokaci kamar da na gaya maka, wani lokaci an sanar da mu cewa kaman za a kowane shekara za a ba National Road Safety Commission miliyon na Ghana 6.5 million kina, an ka ce za a ba su, to za a ba su su yi aiki. Sannan kuma gashi kuma shekaran jiya da kuma muna ji kaman za a ba su kuma samu ce biliyon daya kenan na Ghana sin, bimana kaga manya na magana gwamnati ita yi magana ba ta cika alkawali, ta gani ba a cika alkawali yana kamana matsala sosai. Inda ana gaskiya ana cika alkawali da ba mu samu irin matsalolin da muke samu ga da ba mu ce wai gaskiya ba a samu asari kan hanya ba, ana iya a samu amma gaskiya ba a samunta kamar yanda muke samun ta haka. Kaga gwamnati ba ta cikawa, kuma kaga sai mu ce kuma wani laifi kuma na wurin mu, sai mu ce mu yan gari, kaga in gwamnati ta yi alkawali haka ko ce mu ma yan kungiyoyi kenan da zaman kanmu, ya fi mu yi kokari in ya so abinda Turawa ke ce mu ma mu monitor mu bincike mu
ku rika sa ido akan abubuwan da gwamnati ke faɗi,
mu sa ido kai alkawuran da gwamnati ta yi ta cika ko bata cika ba, mu ma gaskiya wurin muna da rauni saboda shi laifin da gwamnati na da laifi, amma mu ma sai mu ce mu ma kungiyoyin da ke zaman kanmu da kuma yan gari citizen kuma kenan yan kasa kuma wurin na gaskiya kokari ba mu da kokari wurin. Kaga yanzu da hasari ta taso yanzu mu duka muna tambaya gaskiya kudi an ba su ba ba su ba, kuma alama na nan ba a ba su ba, kaga mu ma ya fi mu yi kokari in ya so musaya akan gwamnati sai ta ci gaba da wannan ya ci gaba da haka nan ne yanzu haka nan zuwa kwana biyu sai ta ga kaman an manta da irin matsalolin da sai in sabo ta tashi kuma sai ta ga kaman an tashi kuma ana yawan maganganu kai gaskiya yana kawo damuwa sosai. Da mu yi kokari in yaso musaya akan kafan mu yi kokari mu gan cewa kaman an cika alƙawarin.
Kana da alƙaluman hatsira ko kuma mutuwar da aka yi ta hatsirar mota a cikin farko ko kuma ce yanzu da wata na uku ke karewa a cikin wannan shekara?
Yanzu ba mu samu wannan cikakken sai mu ce statistics ba, amma mun ka duba yan sanda gaskiya da sun ka duba da yan sanda mun sun ka duba suna nuna cewa kama shekaran da ta wuce sai mu ce 20 statistics ne kenan kan 2018 mun ka duba da wanda mun ka samu 2019 akwai alama cewa kama gaskiya hasarin nan tana hawa sama ne kaga ni wannan matsala kenan wannan azama mana damuwa na duba in yaso in baka wannan statistics da muke samu kan batun hasarin kan mota.
Madalla a nan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Isa Ali babban daraktan zantarwan kungiyar Vision for Alternative Development VALD a takaice. A mako mai zuwa kuma za mu zo muku da wani shiri mai ƙayatarwa yanzu a madadin shi Isa Ali na kungiyar VALD da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta rawaito cewa hukumomin Algeria sun tuso kayar wasu bakin haure kimanin 225 zuwa jamhuriyar Niger a makon jiya galibin su ƴan asalin yankin Zander. Ko da yake 28 daga cikin su ƴaƴan wasu kasashen waje ne. Jaridar ta ce da isar waɗannan ƴan tirani a Agadez hukumomin yankin da haɗin gwiwar abokan hulɗa sun ba su kulawar da ta dace kafin daga bisani a ɗauke su zuwa garuruwan su na asali. Jaridar Lanketer na cewa gwamnatin jamhuriyar Niger na ci gaba da ɗaukan matakan cafko jagoran ƴan adawa Hamma Amadu da ke gudun hijira a waje bayan jamhuriyar Benin a can farko. Shugaba Muhammadu Isuhu ya buƙaci haɗin kan ƴan sandan ilahirin ƙasashen mambobin Interpol su kamo shugaban na jam'iyyar Model Lumana don damƙa shi a hannun jami'an tsaron Niger inda wani hukuncin kotu ke jiransa. Jaridar Le Courrier ta bayyana cewa kamfanin Relimar na ƙasar Spain ko kuma Espagne ya fara yunkurin maka hukumomin Niger a wata kotun ƙasa da ƙasa saboda zargin su da saba alƙawalin da ya shafi wata kwangilar gine-gine a birnin Yamai. Jaridar ta ce manyan benaye ne ya kamata kamfanin ya gina a matsayin ofisoshin wasu mambobin gwamnatin Niger a unguwar da ake kira Kas Almand. Sai dai haka kwatsam aka ji labarin an damƙa hilin ginin a hannun wani kusan jam'iyyar PNDS mai mulki domin ya gina otel. Mufari kenan Relimar ya ce ba za ta sabu ba. Murabe da jaridar Le Canard de Chine wacce yake cewa gwamnatin Niger da haɗin gwiwar asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tallafawa yara wato UNICEF sun kaddamar da wani tsarin aikin inganta rayuwar yara. Kimanin miliyan 110 na sefa ne bangarorin suka sha alwashin kashewa a tsawon shekaru uku a ƙarƙashin wani program ɗin musamman da ke hangen kare haƙoƙin yara ƙanana a nan Niger, inji jaridar Le Canard de Chine. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, gidan radio ne da Amurka, sunana Gambo Baran Fatosku daga Tsohuwar Kasu a garin Fatosku. A yau na so na yi kira da jan hankali zuwa ga ɗan uwan al'umma da cewa don Allah don Annabi da kiyaye wajen neman abincin da muke kai wa iyalanmu, abincin da muke ci da muke ba wa ƴaƴanmu. Saboda yanzu sha'anin nema ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a hankalinsu ya dusashe, hankalinsu ya ɗauke a kan neman kuɗi ko ta halin kaka ya ce haram ya ce halak. Don haka ina kira ga al'umma cewa ta kuɗin da za ka samu ta hanyar haramin to fa aikin banza ne, ko ka same shi ba zai amfanar da kai ba. Ba lallai ba ne Allah ya ba ka ikon kyautatawa da jin daɗi. Don haka ‘yan uwana, mu kiyaye wajen neman da muke yi, mu kiyaye halal, mu kiyaye neman halal. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zo da Kampala Malam Madori jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, haƙiƙa gwamnatin Najeriya tana ƙoƙari wajen samun zaman lafiya a jihar Zamfara da Kaduna da kuma wasu jihohi da ake wannan kashe-kashe. Kuma ina kira ga masu aikata wannan abu, musulmi ne dai ko su kirista ne, ya kamata su kallaki halin da suka jefa al'ummar jihohi mai guda biyu a ciki, kuma su sani za su koma ga Allah.
Assalamu alaikum BOA mai magana Al-Rafsana gaskiya. Babban auditor general na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya zan yi kira ga shugaban Buhari tare da gwamnatin jihar Zamfara da wa Allah da Annabi su dawo wa al'ummar jihar Zamfara sauki saboda mummunan halin tsakanin saye da take cike wanda 'yan fashi suka dame su da masu garkuwa da mutane da mahara masu kaiwa garuruwan hari. Wannan babban abun bakin ciki ne, babban abun damuwa ne, kuma ya kamata gwamnati ta kare rayukan al'umma. Kun wankin kula gefe mutum da raba da hanyar Kaduna zuwa Abuja ya kamata a zama gagara ba dau da hanyoyin yanzu da yawa wanda mutane sun ƙaurace mutu. Ya kamata gwamnati ta tabbatar da tsaro ta kare al'umma da kuma ta tsaya wa manyan ma'aikata a samu zaman lafiya.
Salamu alaikum BOA America. Ana Abubakar Fulani daga Tumawar da Karamar Hukumar Danguwar Sani Jihar Kebbi Tarayyar Najeriya. Amma yanzu ina kiran ku daga Jega na Jihar Kebbi. Ina kira da hukuma don Allah a samu agaji a Jihar Zamfara. Sabili da yan bindiga da ke wallahi suna tattara wasu mutane. Aiki muna bakin iyaka wallahi, yan gudun hijira sun bar zuwa unguwanni mu da dama. Don Allah hukuma ta yi gaggawan daukan wannan.
Kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya tsige shugaban sashin 'yan sandan ciki wanda shine sashin da ke kare shi da iyalinsa da kuma shugabannin Amurka na da. An kama wani mazaunin jihar Maryland da ake zargi da shirya wani harin ta'addanci shigen na masu ra'ayin ISIS wanda ya hada da markaɗe mutane da motar ɗaukar kaya. Wani harin da aka kai a wajen Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka uku da wani ɗan kwangila shi ma ba Amurka a cewar rundunar sojin Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labarai, da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa a wuni lafiya.